turawan mulkin mallakan sun so mika wa Najeriya mulkin gaba ne 1960 amma wasu dalilai da suka hada da hangen nesa na wasu shugabanni musamman marigayi Ahmadu Bello dan samun damar yaye dalibai a manyan makarantun boko ya jawo jinkirtawa da tun a wancan lokaci ne karatu ya samu tagomashi da a yau dai sai iyaye sun tana da makudan kudi su samu ƴaƴansu su yi karatu a makarantun da ke da malamai da kayan aiki akasarin waɗanda suka yi gugurmayar karɓar ƴancin Najeriya sun riga mu gidan gaskiya wa imma ajalin tsufa ko ajalin kisan gilla kamar yadda ya fara a juyin mulkin farko da aka yi a ranar 15 ga watan Fabrairun 1966 karkashin Chukwuma Nzaigu Kaduna inda su sa Ahmadu Bello sa Abubakar Tafawa Balewa Lado Akintola da sauransu suka bar doron duniya Prime Minister sa Abubakar Tafawa Balewa ya yi jawabi gaban zauren majalisar ɗinkin duniya mai nuna muradu da tasirin Najeriya a nahiyar Afirka
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa
I wish to make our position plain beyond any matter of doubt as regards the African continent we in Nigeria appreciate
ina son ambaci matsayin mu karara ba tare da wani abin shakku ba kan nahiyar Afirka mu al'ummar Najeriya muna san barka da damar da gajiyar da muke amfana da ita ta hanyar fadin kasar mu da yawan al'ummar mu amma duk da haka san ba za mu yi wani mugun nufi ba koko ba za mu takurawa ko auka wata kasa ba
I shall treat every African territory big or small as our equal
za mu yi hulɗa da kowace kasar nahiyar Afirka babba ce ko karama daidai wa daidai da kasar mu domin mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu
can be maintained in our continent
Tsohon shugaban mulkin soja General Yakubu Gawan wanda ya jaragama tsohon shekaru 9 bayan ture gwamnatin soja ta farko ta Agoye Iransi kuma ya jagoranci yakin basasa ya ce mulkin soja suka yi amma suna sauraron shawara
bayan da aka karbi mulki daga wuri na ina Kampala na kuma an canza gwamnati saboda nan kasa na karbi wannan lokaci na muna cikin kayan soja ne duka abinda nake nika tambayi jama'a shawara su bani shawara da shauransu lokacin da babu zaben bambanci ne kawai amma in ba ka ba shauran ayyuka da kan ji shauran jama'a
kusan an yi canjin tsakanin tsawon mulkin farar hula da soja a tsawon shekarun 61 inda farar hula ma ke neman wuce na soja dan dadewar wannan sabuwar jamhuriya daga 1999 Najeriya yanzu na fuskantar kalubalen yan awarin biyafara da kasar Oduduwa da ke son shin su fice daga Najeriya ne ko su ware daga arewa Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya